yanayin tsadar rayuwar da aka shiga a wani lokacin da ake fama da karancin kuɗi a hannun jama'a yasa kungiyar MMD wato mata masu dubara shirya taron gangami don bayyana wa duniya halin da aka shiga a nishar a sanadiyar shirin takunkumin da aka kakaba wa kasar inda aka fara fuskantar jinkirin albashi in ji su
akwai yaro naman da suna ga aiki da ba har yanzu ba su samu kuɗi ba su samu biya akwai mata ba su samu biya ba akwai maza ba su samu biya ba mun yi da su a bude banki kowa ya samu ince kan shi kowa ya samu kuɗin shi isa bi da tsakai da Allah shani ya tsaya ya kama mun kasar ga ya taimaka mun yara da talakawa
sunana bi ba ta salai kawai a gyara kasar mu yara matasa su samu aiki mu sohi mu ko mu samu abincin da mun ka ci a rage mu buhuwa kudi kudi abinci yayi tsada bankin da an kare kudi na ciki a riya har an mai tsabiya ina lafiya kuma mu wallahi muna goyen bayan sojoji muna baya gare su yau muna baya gare su gobe
dubban miliyoyin sefa mallakar gwamnatin Niger ne dake ajiye a bankin bankunan kasashen yammacin Afirka renon Faransa aka bayyana cewa bankin na Beseyawo yayi kamuwar su a washe garin juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Mohamed Bazoum dalili kenan matan kungiyar MMD suka yi tattaki a wannan Alhamis daga MGC Jada Seku zuwa harabar ofishin bankin na Beseyawo dake tsakiyar birnin Yamai don nuna rashin amincewa da wannan mataki Madam Sule Maryama Gamboshuwa na daga cikin jagororin wannan yunkuri
kudin mu a Beseyawo muna da matsala yanzu har mun kai ga inda ban gagamen salar ma wasu har yanzu ba su samu ba yonami suke rike da kudin mu in ka ki hawai ne ka kida hakaranta mana mu muka ce mun shi mun gani muna iyawa so shawa su zamana a mulki dan abun da gare mu a je shekara da shekaru a ce ba su da izinin da za su taba shi to Beseyawo ta saka mana kudin mu mana
takun sakar da aka shiga a tsakanin gwamnatin mulkin sojan Niger da kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa wani abu ne da sannan a hankali ya fara shafar al'amuran rayuwar yau da kullum kama daga tsadar ababen masarufi zuwa karancin kuɗi a hannun jama'a da takaita shige da fice a tsakanin kasar da wasu kasashe makwabta masu tashoshin jirgin ruwa abin da yasa sabbin hukumomi bullo da wasu matakai da zummar sassautawa halalin al'umma yayin da wasu 'yan kasar mazauna ketare suka fara turo da gudunmuwar kuɗaɗe don karfafawa majalisar CNSP gwiwa a ayyukan da ta sa gaba Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.